Demokradiyya ta ta'allaka ne akan muhimman dabi'u da suka hada da yancin fadan albarkacin baki, mutunta yancin dan Adam da gudanar da sahihan zabe akai-akai. Bisa la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin babban taron ta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokradiyya ta duniya. Ghana ta kasance ƙasa ta biyar a jadawalin ma'aunin ƙarfin demokradiyya Afirka na 2023 bayan ƙasashen Mauritius, Botswana, Cape Verde da kuma Namibia. Duk da cewa ana samun tangarda wasu bangarorin demokradiyya a ƙasar, amma duk da haka Ghana na iya ƙoƙarinta, inji Alhassan Suleiman Bello, mai bincike ko manazarci akan harkokin siyasa.
Jihar Afirka da West Africa gabaki ɗaya, Ghana na cikin ɗan ƙasashen kaɗan da lamarin demokradiyyarmu da siyasarmu dai yana da ƙarfi, kuma mun ci da demokradiyya kuma muna cin amfaninta a kan canza gwamnati ba da tashin hankali ba. Idan ma aka yi kafa ƙuri'a aka samu bambancin ra'ayi, muna zuwa kotu mu je fassara duban maganar na gane wanda cancanta ba shi nasara. Amma kuma demokrasi da kansa ma ne inda ake cewa wai process ne, sababu ne gaba ɗaya da ake samu nan da nan ya nuna ya dafa kowa zai ci bai.
Sai dai Isa Abdulsalam, sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, yana ganin demokradiyyar Ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya-bayan nan.
Kamar ƙasa na Ghana da yake yanzu mu ma muna cikin namu alhamdulillah dai ba jin mulki ba, amma matsalolin da muke samu wanga watanni biyu da ya wuce ba abin kirki bane. Ka duba a wurin gidan ɗan parliamentinmu ba a zaman lafiya, ba dace sosai, kullum ana maganganu ne, kowa na dokan wani mataki na intersympathy. Ka zo wurin ɗan alkalai kuma yanzu maganar John Mahamadu, maganar president ya bari haka, muna fahimta kamar alkalin ma ana dokan su ne domin suna tare da wani kungiya na party. Ya kamata ka san Ghana ta yi sauri, ta tashi, ta doki mataki kan da za ta yi, ta bar mutane su samu yadda ma demokradiyyar da muke ciki.
Taken bikin demokradiyyar bana shi ne ƙarfafa manyan gobe, wato matasa ba kawai shugabannin gobe bane, amma suna taka muhimmiyar rawa wajen ci demokradiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyinsu cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu. Shin matasa na tasiri a demokradiyyar Ghana kuwa? Tambayar da na yi wa matashin ɗan siyasa Sadat Hamisu Baku kenan.
NDC da MPP in ka duba da leadership of those parties nan duka youth nan na da yawa ciki, domin me sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke yin da political parties su. Idan ka duba university da muke da shi ga duka, akwai youth politics da suke yi wurin both NDC da MPP duka muna da wannan wuri. In kuma ka duba leadership in government yanzu haka, the CEO sun various abinga institutions da muke da shi, yawanci heads in wannan institutions nan duka matasa ne. Takaice dai wato youth nan suna contribute to the democracy da muke cikin yanzu. Ga isa ni dan ka tabbeni na ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato musawa mu ga cewa demokradiyya mu ta samu karba kuma ta samu zama.
Tun daga shekara 1992 ƙasar Ghana ta gudanar da zaɓukan jam'iyyu da dama, kuma ta yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, wato NDC da kuma MPP. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.